Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyana ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Asabar 29 ga watan Afrilun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanun labarai.
A yau Asabar, jiragen yaki sun kai tsumame tare da yin lugudan wuta a sararin samaniyar Khartoum, babban birnin kasar Sudan. Wata tankar mai ta haddasa gobara a birnin Sevastopol mai tashar jiragen ruwa a yankin tsibirin Crimea. Na sojojin Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta rufe sassanta na fannin kula da al'amuran jiragen sama har sai sun sami ƙarin horo da sanin makama.
To, kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni, za ku ji cewa a yayin da ya rage kwanaki 31 a kafa sabuwar gwamnati a Najeriya, kungiyoyi masu zaman kansu da masu ruwa da tsakiya fannin ilimi sun buƙaci gwamnatoci a matakai daban-daban da su mayar da shirin ba da ilimi kyauta ga yara daga tsawon shekaru 9-12. Yayin da gwamnatin ƙasar Kenya ta soma kwashe 'yan ƙasarta daga Sudan da ke fama da rikici, yayin ɗaliban ƙasar da yanzu haka suka makale a can Sudan ɗin suna kira gwamnatin ƙasar da ta gaggauta aikin na fitar da su. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma za a ji shirinmu na A Dawo Lafiya, wanda Babu Yakubu Makeri ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. Amma dai a yanzu, sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
A yau Asabar, jiragen yaƙi sun kai tsumame tare da yin lugudan wuta a sararin samaniyar Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, a daidai lokacin da faɗa tsakanin dakarun rundunar sojojin ƙasar da na rundunar gaggawa ta RSF ya shiga mako na uku. Duk kuwa da yarjejeniyar tsagaita wuta da ɓangarorin biyu suka sha alwashin mutuntawa. Wani ganau ya shaida wa kamfanin dillancin labaru na AFP cewa mun waye gari da jin sauti da aman jiragen yaƙi a sararin samaniyarmu. Tun a ranar 15 ga wannan wata na Afrilu ne aka shiga yanayi na rashin tabbas da rashin doka da oda a Sudan, tun bayan da tarzoma ta ɓarke tsakanin mayakan shugaban rundunar sojojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan da mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo, wanda ke shugabantar rundunar gaggawa ta RSF. A lokuta daban-daban a can baya, al-Burhan da Hamdan sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta tun bayan fara yakin, amma ba ɗaya daga cikin yarjejeniyoyin da ta yi tasiri, sai dai sun ci gaba da zargin juna da rashin mutunta yarjejeniyoyin. Yarjejeniya ta baya bayan nan ita ce wadda aka sanya wa hannu a shekaran jiya Alhamis, bayan shiga tsakani da ƙasashen Amurka da Saudi Arabia da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Ƙungiyar Tarayyar Afirka suka yi. Wata tankar mai ta haddasa gobara a birnin Sevastopol mai tashar jiragen ruwa a yankin tsibirin Crimea. Sai dai gwamnan lardin Mikhail Razbozhev ya ce bayanan farko sun nuna cewa gobarar ta samo tushe ne daga harin da wani jirgi mara matuki ya kai yankin ta sararin samaniya. A shekara ta 2014 ne Rasha ta kwace birnin na Sevastopol daga Ukraine, amma tana ci gaba da ɗora alhakin hare-haren da ake kaiwa birnin a kan ita Ukraine ɗin. Amfani da makami mai linzami ta sararin samaniya da Rasha ta yi a jiya Juma'a wajen kai harin a kan Ukraine ya nuna yadda ta sauya salon yin amfani da makamai masu dogon zango, a cewar ma'aikatar harkokin tsaro ta Burtaniya a sanarwar da ta fitar yau Asabar game da mamayen da Rasha ke ci gaba da yi wa Ukraine. Ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta ƙara da cewa ga alama farmakin da Rasha ke kaiwa na takidin wuraren da ta ayyana a matsayin kafofi ko cibiyoyin soji, amma ba cibiyoyin makamashi na ƙasar ta Ukraine ba. Sanarwar ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta lura cewa har-haren na ƙoƙarin kaucewa mutuwar fararen hula. A jiya Juma'a, hukumar kula da ayyukan ƙungiyar tarayyar Turai ta ce ta amince bisa sharaɗi cewa za a bari a fara jigilar hatsin Ukraine ya wuce ta cikin 5 daga cikin ƙasashe mambobin ƙungiyar tarayyar Turai EU waɗanda suka haramta shigar da kayan abinci ta yankunansu. Ƙasashen Bulgaria da Hungary da Romania da kuma Slovakia sun bayyana damuwa kan yadda hatsin da ya kamata a yi safararsa daga Ukraine zuwa wasu ƙasashe yake fantsama kasuwanninsu. al'amarin da ke rage darajar farashin kayan amfanin gona da manomansu suka samar. Wani sako ta kafar Twitter mataimakin shugaban hukumar ta EU Valdis Dombrovskis ya ce kungiyar EU ta cimma yarjejeniya bisa shar'i da kasashen biyar za a warware matsalolin da manoman suka bujuro da su a hannu guda kuma a biya muradin kasar Ukraine dangane da batun. Yarjejeniyar ta kunshi samar da tallafin dala miliyan 111 ga kananan 'yan kasuwa masu hada-hadar kayan amfanin gona a waɗannan kasashe, inji Baldis.
Tun jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da ya rage kwanaki 30 a kafa sabuwar gwamnati a tarayyar Najeriya, ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi sun buƙaci gwamnatoci a matakai daban-daban, wa musamman wanda za a kafa a watan gobe ɗin, da su mayar da ba da shirin ba da ilimi kyauta ga yara ƙanana daga tsawon shekaru 9-12 domin ba su damar kammala karatun sakandare kyauta, su kuma yi amfani da takardar kammala karatun wajen ɗaukar mataki na gaba ko kuma neman aiki domin su yi dogaro da kansu ko ci gaba da karatunsu. Daga Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdulra'uf da wannan rahoto.
Batun neman gwamnatin Najeriya ta yi ƙari a yawan shekarun da yara za su riƙa samun ilimin makarantar boko kyauta daga shekaru 9-12 ya sake fito fili ne a yayin wani taron ƙungiyoyin fafutuka daban-daban a fannin ilimin, ciki da ofishin asusun tallafawa karatun yara mata kyauta na Malala a Najeriya, inda suka nemi gwamnatin tarayya, gwamnonin jihohi da sauran masu ruwa da tsaki da su ba da wannan gudunmuwa don ceto ƙasar daga gibin da ake samu a yawan adadin yara da ba sa zuwa makaranta. Duk da cewa a cikin kasafin kuɗin shekarar 2023 fannin ilimi ya samu naira triliyan 1.79 kwatankwacin kaso 8.2 na kasafin kuɗin ƙasar. Alƙalman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa gwamnati ta ware naira biliyan 300.290 ga hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta Najeriya, wato UBEC. Fatima Askira ita ce jagorar asusun tallafawa ilimin yara mata ta ƙungiyar Malala a Najeriya, kuma ta ce
makasudin shirya taron da shi ne mu samu alaka da fahimta tsakanin mu da masu ruwa da tsaki na cikin gida. Zama ne wanda kungiya masu zaman kansu suka hadu suka fito da abin da ake kira shi manifesto, jadawali na fadan abin da ya kamata a yi ta fannin ilimi wa waɗanda suka yi takara. So abin da muke kokarin mu yi a Najeriya nan zuwa shekara 5 saboda planning purpose, amma asalin manufar namu shine mu samu mu yi ayyukan da zai sa yara mata da ma yara gaba ɗaya su samu free and quality education, wa su je makaranta kyauta har zuwa gaba da junior secondary. So kin san yanzu kamar law a Nigeria ya ce basic education daga shekara zuwa shekara 9 na education. So muna kokari yanzu zai zama zuwa 12 years tun da in ka fara primary kai secondary ka gama 12 years. So in kuma aka ce 9 years ne, that means in kika je SSCE kuma kin ga ba za ki je wani makaranta ba, to kuma idan kika yi wannan JSCE din bai qualify ninki a komai ba, dan ban ga wani aiki dai a Nigeria da aka ce me wannan karamar takardar zai samu ba. So mu dai kokarin mu a kungiyar ne shine mai aiki da wato gwamnatoci a cikin gudurori nasu su gyara ya kai 12 din yaro at least ya kama secondary school.
A wani bangare kuma mawakiyar Baka kuma jagorar bangaren fafutukar wayar da kai a kungiyar neman sauyi wato change.org, Maryam Bakar da aka fi sani da Alhan Islam, ta bayyana cewa
wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda bai isa kawai ka zo ka rinka maganan cewa mata su dawo makaranta da sauransu ba, dole akwai mutane shugabanni da sai sun bada haɗin kai tafiyan da su sannan za a iya cimma wannan nasara. Kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda mace idan ba ta da ilimi matsala ce, a hakan ma kana da ilimin sai ka kara, saboda me yasa yana taimakawa wurin ma tafiyar da gidanka ma, koda ba ma amfani zaka yi da ilimin wai a misali a wani ofishi ko wani abu ba, a gidanka kai kanka kana buƙatar saboda yaranka ka koya musu zamantakewa ma na rayuwa, wani abu ne na muhimmanci. Kuma yanda shi kanshi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana sosai akan a kula da mata, ilimi yana daya daga ciki. Kuma ba wai ina faɗin haka bane saboda in ce mata da suka zabi zaman gida cewa sun yi abu mara kyau bane, a'a, shi kanshi aiki ne mai kyau.
Shi ma jarumi kuma mai shirya fina-finai a masana'antar Kannywood Uzi Usman cewa yayi,
to kamar yadda na faɗa jawabin annan da shekara 10 baya yawancin fina-finai ne ke yi akan wannan abin ne, saboda bana jin dadi in naje wani wuri ana magana a wai matan arewa ba su karatu, shi yasa na dauka nauyi na ce zan yi fim guda 10 yanzu a misali 8 daga ciki zai zamanto sakon ke son bayar na yara mata daga arewacin Najeriya su koma makaranta. Ilimi yana da muhimmanci. So abin da muke so mu faɗa ma gwamnati shine yana da muhimmancin kyau a ce sun shigo wannan harkan, sun zo sun taimaka ma ire-iren irin mu. Wani muke harkan film saboda ana kallon film sosai-sosai a arewacin Najeriya, saboda yawanci mata suna gida. So ta dalilin film ne ake fito da sako ga mutane matan aure da suke arewacin Najeriya. Har mazan ma za su iya ji. Gwamnati su fito kwansu da kwarkwatan su tabbatar da cewa wai sun taimaka ma entertainment industry a arewacin Najeriya don su dinga bada gudunmawan fito da wannan sako.
Idan ana bibiyar al'amura a shekarun baya, hukumar bunƙasa ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta bada shawarar cewa ƙasashe mambobin kungiyar su ware kaso 4 zuwa 6 cikin 100 na GDP su, ko kuma kaso 15 zuwa 20 na kasafin kuɗin shekara-shekara don tallafawa bangaren ilimi. Sai dai tun a shekarun baya, rabon da Najeriya ke ba wa fannin ilimi ya kasance ƙasa da abin da aka bada shawara ga ƙasashe masu tasowa. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Rundunar Sojojin Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta rufe sassanta na fannin kula da al'amuran jiragen sama har sai sun sami ƙarin horo da sanin makama. Rundunar cikin wata sanarwa ta ce za a katse dukkanin cibiyoyin kula da sufurin sama na rundunar illa waɗanda ke gudanar da muhimman ayyuka na musamman. Matakin na zuwa ne bayan da wasu jiragen helicopter na rundunar suka yi taho mugama a birnin Alaska a farkon wannan makon, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku tare da jikkata guda. Watan jiya ma na Maris, sojoji tara ne suka mutu a birnin Kentucky lokacin da wasu jiragen helicopter na rundunar suka faɗo yayin atisaye. Kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya ruwaito cewa za a bada sabon horo na musamman ga dukkanin jami'an rundunar na fannin sufurin jiragen sama a wannan wata na Mayu da ke tafe. A karo na uku, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya soke fita gangamin neman ƙuri'a biyo bayan rashin lafiya da yake fama da ita. Jami'ai sun ce hanjin cikin shugaban ne ya samu matsala. Shugaba Erdogan, wanda ya shugabanci Turkiya tsawon shekaru 20 da suka gabata a matsayin prime minister da kuma shugaba mai cikakken iko, na neman tazarce karo na uku a zaben da za a gudanar a ranar 14 ga watan gobe na Mayu. A baya dai an tsara shugaban zai bayyana a wurin bude wata gada da kuma wani gangamin magoya baya a yankin kudancin birnin Adana a jiya Juma'a, amma aka sauya jadawalin sa inda aka tsara zai bude gadar ne ta kafar sadarwar bidiyo. A ranar 30 da ta gabata ne shugaban na Turkiya ya fuskanci tsamin jiki a yayin hira da wani gidan talabijin na kasar, kuma daga bisani ministan harkokin kiwon lafiya na kasar ya sanar da cewa al'amuran na da nasaba da matsala a hancin cikin shugaban. Daga bisani tilas ta sanya aka soke gangamin siyasa da aka tsara shugaban na Turkiya zai halarta a ranakun Laraba da Alhamis da suka gabata.
Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. Gwamnatin kasar Kenya ta kwashe 'yan kasarta daga Sudan da ke fama da rikici. To sai dai yayin da gurguwar yarjejeniyar tsage ta wuta ke shirin karewa a daren gobe Lahadi, yayin ɗaliban Kenya da suka makale suna kira ga gwamnatin kasar da ta gaggauta aikin na fitar da su daga Sudan. Ga fasarar rahoton Ahmed Hussein daga Kenya. Iyayen ɗaliban Kenya da ke Sudan waɗanda ke cikin halin damuwa sun tattaru a wani gida da ke cikin gundumar wajir ta ƙasar Kenya, yayin da suke jiran jin wani bahasi dangane da 'ya'yansu da suka makale a Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan. Yayin da yarjejeniyar tsage ta wuta tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan ta kasa yin wani tasiri, iyaye da dama a Kenya sun shiga damuwa kan makomar ɗaliban, cikinsu har da Usman Muhammad.
My son was among those who were still stranded in the university, and he confirmed to me.
Dana yana daga cikin waɗanda suka makale har yanzu a jami'a, kuma ya tabbatar min da cewa suna da yawa waɗanda ke jiran bayani daga ofishin jakadanci, kuma har yanzu ba su ci komai ba. Rukunin farko na 'yan ƙasar Kenya da aka kwaso sun sauka gida a cikin jirgin saman sojan Kenya daga Sudan ta Kudu, mako daya bayan barkewar yakin. An kwaso adadin mutane 39 da suka hada da dalibai 19 sakamakon rikicin da ya barke a Khartoum babban birnin kasar Sudan wanda ya sanadiyar mutuwar daruruwan mutane. Abi Hamza na daga cikin daliban da aka kwaso dake karatun kiwon lafiya a jami'ar kasa da kasa ta Afrika dake Sudan a birnin Khartoum ya kuma zanta da manema labarai.
We started our journey before 2 days from Khartoum and we came by bus from Khartoum to Kosti.
Yace mun so mu tafiya kwanaki 2 da suka gabata daga Khartoum. Mun kuma yi tafiya ta mota zuwa Kosti a kusa da kai iyaka daga nan sai Joda. A Joda ne jami'an gwamnatin Sudan ta kudu suka tarbe mu. Sakataren tsaron gwamnatin Kenya Aden Duale ya faɗa wa manema labarai a yayin da suke tarbin waɗanda aka kwaso a filin jirgin saman Nairobi cewa gwamnatin kasar ta himmatu wajen tabbatar da dukkan 'yan kasar ta da suka makale a Sudan sun dawo gida lami lafiya.
We'll make sure that aircrafts and all logistics are available to evacuate all Kenyans. There are over 3,000 Kenyans.
Za mu tabbatar da samar da isassun jiragen sama da dukkan sauran kayan aiki da ake bukata domin kwashe dukkan 'yan kasar Kenya. Akwai sama da 'yan kasar Kenya 300,000 da suke a Sudan. Kuma kawo yanzu mun sami gano 'yan kasar ta Kenya 900 a sassa daban-daban na Sudan. To sai dai duk da wannan kokari na gwamnatin Kenya yayin daliban da har yanzu suke a Sudan suna bayyana fargabar yiwuwar ritsawa da su a yakin saboda haka suka yi kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimin kwashe su a cikin sauri. Muna kira da kakkausar murya ga gwamnati da ta ƙara ƙaimin aikin na kwashe su kafin wa'adi ya ƙure a tabbatar da akalla dukan daliban da ke Khartoum sun fita daga cikin hatsari. A farkon wannan makon ma'aikatar harkokin wajen Kenya ta sanar da dukkan 'yan kasar da suka makale da su yi rajista da ofishin jakadancin ta da ke Khartoum a kokarin ganin an gaggauta aikin na kwashe su. Har yanzu babu ƙarin jiragen saman da suka fito da 'yan kasar Kenya daga Sudan. Ahmed Abe mai bincike ne kan sha'anin ilimi a Nairobi.
The fact that we can't account for 2,000 plus of our students is a concern because we're talking.
Rashin sanin halin da daliban mu 2,000 da doriya suke ciki babban abin damuwa ne. Saboda muna zance ne na cewa daga cikin 300 900 ne kadai aka sami ganowa wanda ya bar mu da fargabar adadi mai yawa. Na biyu kuma daga cikin 900 da aka gano 35 ne kacal aka kwaso. Wannan ya nuna maka cewa kokarin da ake yi ya karanta. Ina ganin ya kamata gwamnatin Kenya ta ƙara kuzari. A yayin da yarjejeniyar tsagaita bude wuta a yakin na Sudan take ci gaba da tangal-tangal, iyaye 'yan kasar Kenya da dama irin su Usman Muhammad suna fargaba akan 'ya'yansu, to amma kuma suna fatan ganin yaran nasu sun dawo gida lami lafiya. To madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar mu a shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A baya wannan shirin ya kawo muku wani rahoto na musamman akan yawaitar hatsarin ababen hawa a jamhuriyar Kamaru da wakiliyarmu Maimunatu Sadu ta shirya mana, wanda ta tattauna da wani direba da ya nuna abubuwan da ke haddasa hatsarin har ma da batun daukar fasinja da motocin da kun timba ke yi. Ga dai ci gaban rahoto.
Maganar motan tumba kuma ake makin san bai dace ma aini magana ma bai dace ma tumba ya dauki mota dauki fasinja ba. Mai motan tumba bai dace dauki fasinja ba daga shi shekarun motan shi nye yawa su uku a ciki da kuma wani wanda mai taimaki to kin gani. Amma yanda muke abin nan garin kwadayi ne wani je da ki mutane fasinja mota alhalin bai dace.
Malam Nasir shi ma direba ne, ya ciza ya hura dangane da matakin da ministan sufuri Galibi Beye ya dauka.
To a gaskiya da shawaran da minista ya dauka nan abu ne mai kyau, saboda wannan shawara ana su fahimta shine zai rage hatsarurruka da abubuwan da suke faruwa akan hanya, na cewa idan lodi ta yi yawa ko kuma idan an yi cunkoso a cikin mota. To a wannan bangaren kam gaskiya minista, mun ba wa minista gaskiya, saboda yawan cunkoso a mota a zauna a yi overload, wato PD ya cika har wasu na tsaye wasu na mammatse. To yi muka lura a hakan ma direba mai tukin ma bai nan fure. To a wancan bangare kuma ni zanga cewa ba wai wannan in bane yake haddasa hatsarurruka, saboda idan an duba, idan aka kalli hanya bai nan a jare, duk inda za shige za ga rami a nan, za ga hanya ya bace a nan, hanya ya bace a nan, ga abin da yake za mai da hankali akai, saboda mu masu lojin kayan nan kin ga wani albashin ma bai iya zuwa mana akan lokaci, wani kudin biyan fatanci da kuma duk wasu ƴan sanda akan hanya duka sun cinye kuɗi. Dole muke wannan, muke daukan wannan lodi, muke ƙara kaya domin mu samu mu ma dan abin da zamu riƙe hannu. Saboda haka muna buƙatar gwamnati ta yi nazari sosai a bisa wannan matakin da ta dauka.
Har ila yau dai an sake nuna gudun tsiya da rashin kulawar direbobi akan titunan mu. Ɗaya daga cikin fasinja da ya kasance cikin motar da ya taba haɗari, kasancewar shi shedan ganau da kuma jiyau da ya buƙaci a sayi sunan shi. Direban na gudu ne na fatan hankali, wani mutum da yake kusa da ni cikin wani lokaci shi ya fara ɗimautuwa har ya ce wa direban, mutum nawa aka ce ka kashe da kake irin wannan gudu kamar haka? Laftanal mon plaisir Isame na bayani. Wannan ayyuka na fadakar da mutane a kan manyan tituna, na farko dai domin dakatar da yawan hatsarori, manyan motoci kam suna gudu ne na fitan hankali. A yanzu haka dai muna kokarin wayarwa al'umma da kai.
Nous arrivons à les surpasser.
Sakamakon wannan ayyuka da suka gudanar kan manyan tituna sun kama motocin kamfanin kasar China a Kamaru, saboda gudun tsiya sanadiyar haka za su biya diyan sefa 100,000, kimanin sefa 25,000 a kowata mota. An wayoyi musababin yawaitar haɗura a Kamaru bayan haɗarin da ya faru da ya sanadiyar kusan mutane 50 a kuzuzzubin can. Bisa ƙididdigar da aka yi ta tabbatar da haɗura mutane 3,275 ne da suka mutu sakamakon haɗuran ababen hawa a Kamaru. Daga cikin musababin waɗannan haɗuran sun haɗa da wuce guna da iri da rashin kyawun hanyoyin mota a ƙasar. Maimunatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru.
A kasar Ghana kuma tuni mutane 544 ne suka riga mu gidan gaskiya ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni ukun farko wannan shekara, lamarin da ya haifar da fargaba. To ko ya su ƴan Ghana suke ji da wannan labarin? Wannan ne kuma maudu'inmu a mako mai zuwa. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Tumarilla Baba Yakubu Makeri, a dawo lafiya. Da wannan wato kuma muka zo ga ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon Shehu Adamuru Jau shine na farko a yau, yace ina yi wa dokacin ƴan uwa musulmin duniya barka da sallah. Ubangiji Allah ya nuna mana na shekaru aru aru masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lumana, amin. Sako na gaba kuma yace assalamu alaikum DOA Hausa. Dan Allah ku bani dama in mika sakon barka da sallah ga dokacin al'ummar musulman duniya baki daya. Allah ka sa mun yi aiki karbabbe cikin watan Ramadana da muka yi ban kwana da shi. Allah ka sa mun yi dace a daren nan mai tarin falala da albarka wato daren Lailatul Qadr. Amin summa amin. Sako daga Isuhu Idilin Faki jihar Kaduna. Sai sako na gaba wanda yake cewa ina jajintawa yan jihar Taraba saboda rasuwar dan majalisa mai wakiltar Jalingo Yoro da Zain Sama'ila mai hanci. Allah ya ji kansa da rahama. Allah ya sa mutuwa ta zamto hutu a gare shi. Sako daga Ali Rabkana Kashuwa. Wannan sakon kuma ya fara da sallama sannan ya ce VOA Hausa muna fatan kowa yayi sallah lafiya. Mu a yau muna jinjinawa mai girma shugaba Bazoum na kasar mu Niger da kokarin da yake yi na aikin kasa. Fatan Allah ya taimaka. Amin summa amin. Sakon Sani Muhammad Chindu unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ne na gaba yace salam VOA Hausa. Ina ce al'ummar musulman duniya murnar kammala azumin watan Ramadana lafiya da fatan zamu yi bukukuwan sallah lafiya daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya amshi ibadunmu. Amin summa amin. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Zamu yi amfani da damar da kuke bamu don taya ƴan uwa al'ummar musulman duniya murnar yin karamar sallah lafiya da fatan kowa ya sha ruwa lafiya. Allah ya maimaita mana. Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya. Allah ya kawo mana ci gaba a kasar mu Najeriya. Sako daga Yakubu mai asiba da Raka da Sanus Madate da Mamman Sani Dauda da Yaro Buniya garin Malam jihar da Magaram. Sakon mu na ƙarshe a yau shi ma na haɗin gwiwa ne kuma baki ɗaya suka ce muna wa ma'aikatan VOA Hausa barka da sallah karama da fatan dai an yi sallah cikin koshin lafiya. Allah ya sa a yi shagulgulan bikin sallah lafiya. Allah kuma ya karbi dukkanin ibadunmu. Sannan muna taya al'ummar musulmai a sassan duniya baki ɗaya murnar zagayowar sallar Idil Fitr da fatan Allah ya karbi ibadunmu kana ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja da Abdullatif Tanko na Yashi Lakwaja dukkanin su a jihar Kogin Najeriya.
Ya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce mabakin talauci ja dukana ranci tunda uwata ta kaini wannan makarantan ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kiran da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane ni ne shi an min bulala kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi tunda aka kaini nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya dai 25 nake biyan kudin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin light in biya kudin daki in kuma nemi abinda idan na haihu zan ci da kaina asibiti in kuma nemi abinda ina haihu zan sai rago in bayar a ce miji na ya sai ai sunan ya na dafa wake na na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da danje asibiti.
Kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake walakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin muryar Amurka duniya a tafin hannunki.
Mata kuna kokari yau ina ce da ku gudoza
to madal Allah ya kyauta da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice.
A yau asabar jiragen yaki sun kai tsumame tare da yin lugudan wuta a sararin samaniyar Khartoum babban birnin kasar Sudan. Wata tankar mai ta haddasa gobara a birnin Sevastopol mai tashar jiragen ruwa a yankin tsibirin Crimea. Na sojojin Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta rufe sassanta na fannin kula da al'amuran jiragen sama har sai sun sami ƙarin horo da sanin makama.
To masu rare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, sai idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu kam a madadin Mahmud Ibrahim Kwari, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe da kuma wato wanda ya kula da sauti ya kuma ba da umarni, sai injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk, sanin na ke muku fata alkhairi, ma assalamu.